إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu ash-shafi'i a wannan unguwa ta sura bildi a yau muna biyu ga watan hudu wanda ya daidai ga miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 wanda ya daidai ga 14 ga watan Sha'ban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 muna masu yi majunan mu barka da sallah abinda muka gabatar da shi na ibada muna roƙo Allah madaukakin sarki ya karba mana inda muka yi kusakurai kuma muna roƙo Allah madaukakin sarki ya yafe mana wannan littafi da zamu fara karatun shi ana ce mishi Matnul Ashmawi to kamun mu fara wannan littafin zamu dan yi bayani duba da cewa ba a sanar da mutane sosai ba ba zamu fara littafin a yau ba zamu bari sai zuwa sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu fara wannan littafi abinda zamu dan yi bayani akan shi shine abun da ya shahi shi al-Imam Malik wannan littattafai da muke karantawa a wannan yanki namu na Gharbu Afriqiya kusan yammacin Afrika galiban ana karanta littattafan mazhaba ta Malikiyya ne zaka ga cewa mu muna bin fiqhu ne na Malikiyya to wane ne wannan Maliku din abu na biyu zamu ga cewa wannan littattafan da muke karantawa zaka gansu cewa littattafai ne wanda suke
amma kamar shi
zaka ga littattafai ne wanda suke azubi haka azuba zaka gane su za a tama bayani babu aya babu hadisi babu cewa wani ya ce sai dai a ce ma kaza wajibi ne kaza haramun ne kaza yana bata sallah da abun da ya kama da haka to ina ne suke samu wa'annan dallan nasu da suke irin wannan maganganun da su abu na uku da zamu yi magana akan shi shi wannan malami wannan littafin Abdul Bari Al-Ashmawi shi kuma menene sunan shi sannan abu na hudu na karshe da zamu yi bayani akan shi malaman mazhaba ta Malikiyya suna da wasu kalmomi da suke amfani da su a wata ran zaka zo sun ce ash-shaykh masalan idan sun ce ash-shaykh wa suke nufi a wata ran zaka zo sun ce al-akhawani idan sun ce al-akhawani me suke nufi a wata ran zaka suna cewa al-aqrani a wata ran zaka suna cewa al-imam da abun da ya kama da haka to idan kana karanta littattafan su ka jance al-imam ka san kowa ake nufi idan ka jance qala shaykhani shehwanne guda biyu sun ce to ka san ko suwa ake nufi abu na farko shi Imam Malik sunan shi cikakke shine ana ce mishi Malik ibn Anas Malik ibn Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin Al-Harith bin Usman bin Khuthail bin Amru bin Al-Harith Al-Asbahi Al-Himyari Al-Madani wannan shine cikakken sunan shi Maliku dan gidan Anas kowa ya san cewa Anas babban tabi'i ne wanda cewa kowa ya rige ya san shi cewa mutum ne wanda an san shi da ilimi an san shi cewa mutum ne da rawaito maganganu da hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Al-Imam Malik an haife shi a shekara ta 193 hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Al-Imam Malik ya rasu Imam Malik ya rasu ne hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara ta 1179 Al-Imam Malik duka idan ka tattara a shekarun shi a rayuwa ta duniya baya wuce shekara 80 da biyu zuwa da uku. Amma Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwar shi cewa gashi yanzu duk inda ake karanta addini, duk inda ake karatu na fahimtar addini, zaka ji cewa ana magana akan Imam Malik. Da yawa daga cikin malamai sun yaba masa, yana daga cikin yaba masa da ake ana cewa babu wanda zai yi fatawa in dai Malik yana a garin Madina, saboda shine mutum na farko mufti am, shine mufti wanda yake yin magana akan haraka ta addinin musulunci. To wannan al'ada ce wanda Larabawa sun rike ta, zaka ga cewa ba kowa ne yake fatawa a haraka ta addini ba, ana zamnawa ne a hidda mutum guda a ce wanga shine mufti, wanga shi zai yi fatawa, shi zai yi magana akan fatawa wanda mutane za su aiki da ita a dukkanin gari. Idan ya zauna yace kada za a yi, to zaka ga cewa kowa yana biyayya akan wannan. Imam Malik yana daga cikin yaban da ake mushi cewa a lokacin shine mufti na Madina, lokacin idan Imam Malik yayi fatawa to ita ce fatawa wadda kowa zai bi. Yana daga cikin abinda Imam Shafi'i yake cewa idza dhukira al-ulama'u fa malikun an-najm, yake cewa idan ana ambatan malamai, yace to idan ka zo ga Imam Malik shi tarmamu ne, inda ka san tauraru babu yadda za a cikin duhun dare tauraru ya bace maka. Yana cewa to haka Maliku yake, shi ma wani mutum ne wanda a cikin malamai yanda ka san tauraru ne babu yadda za ka yi magana ta ilimi ba tare da ka ambaci Malik ba. Imam Malik yana da rubututtuka da yayi, yana daga cikin littattafan da ya rubuta akwai littafin shi da ya Risalatun fil Qadari, wanda ya rubuta ta zuwa ga Ibn Wahab, wanda isnadin ta kuma ingantacce ne. Haka Imam Malik yana da rubuce-rubuce akan abin da ya shafi ilimi na tauraru da abin da ya shafi ilimi na inda wata yake zamnawa, abin da ake ce ma an-nujumu wa manazilul qamar, yana da rubututtuka akan wannan. Ashe kaga wannan ilimi ne wanda yake da dadde, ilimi ne wanda ba yanzu ne aka gano shi ba, ilimi ne wanda malaman musulunci da yawa sun yi rubutu a ciki. Da yawa daga cikin ilimin da ake tuciya yanzu an binciko, ana alfahari da shi, ana ganin kamar an zo da sabon abu. Shekaru da dama da suka wuce malaman musulunci sun yi rubutu akan wannan abu. Yana daga cikin littattafai da al-Imam Malik ya rubuta, yana da littafin shi da ya rubuta shi zuwa Galais, ana ce mishi Risalatun fil Aqdiya, ya rubuta wani littafi zuwa ce risala, ya rubuta ta zuwa ga Nafi'un Sa'iq, ya rubuta ta akan cewa risala ce fil Aqdiya akan hukunce-hukunce. Yana da babban littafin shi da aka fi sani shine Muwatta ta Imam Malik. To kamar yadda muka yi bayani, zaka ga cewa malaman madhhaba ta Malikiyya ko malaman fiqh, zaka ga idan ka bude littafan su zaka ga cewa babu aya babu hadisi, haka kawai za a zubo zance a ce kaza wajibi ne, kaza haramun ne, kaza yana bada sallah, kaza bai bada sallah. To zaka iya tambaya ka ce to su ina ne suka samo irin wa'annan maganganun, da wani dalili ne suka dogara har suke ba mu irin wa'annan labarin, koko har suke ba mu irin wannan ilimin wanda shine muke amfani da shi a cikin rayuwa. Wannan sune ake ce ma usulul madhhab, dukkanin mazhaba ta Malikiyya da mazhaba da mazhabobin da muka sani suna da usul, suna da wani abu da suke dogaro da shi a wajen cirato hukunci. Idan ka je ya ce ma kaza ya warware ma arwallanka, to ba wai ya tashi daga kwana ne ba ta nuna mishi ya ce ma haka na, a akwai wani dalili da ya dogara da shi. Idan ya ce ma sallarka ta ɓaci, to ba wai ya ce haka nan ne ba, akwai wani dalili wanda ya dogara da shi, maharin yasa ya ce haka nan. Idan ya ce kaza yana warware arwalla, to akwai dalili da ya dogara da shi mai nuna cewa kaza yana warware arwalla. To saboda a sauƙaƙe ilimin ga mutumin da yake koyan karatu, sai a ebe wa'annan dalilan, sai a ce mishi kaza wajibi ne, kaza haramun ne, kaza mubah ne, kaza kaza. To lokacin da mutum ya koshi a ilimi, sai ya koma shi da kanshi yana neman me yasa aka ce kaza wajibi ne, ko kuma me yasa aka ce kaza haramun ne. Wannan sune ake ce ma usulul mazhab, gimshiki ko ko wani abu da kowane malami yake dogaro da shi domin ya cirato hukunci. To shi Imam Malik shi a karan kanshi bai bayyana mana ba wasu abubuwa da yake dogaro da su domin ya cirato hukunci daga Al-Qur'ani ko ya cirato hukunci daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma bayan cewa Imam Malik ya rasu, daliban shi sai suka zamana suka tattara abubuwa wanda shi Imam Malik yake dogaro da su a wajen cirato wa'annan hukunta-hukunta da zamu karanta. As-Sabaqi a cikin littafin shi Tabaqatu Shafi'iyya yake cewa abubuwan da Imam Malik ya dogara akan su wanda yake cirato mana dalili daga Qur'ani ko dalili daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa ne wanda sun kai kusan guda 500. To kaga wannan yana nuna ma cewa abu ne wanda ba an gina shi ba akan iska, abu ne wanda ba an gina shi ba akan ra'ayi, abu ne wanda ba an gina shi ba akan sarrai, abu ne wanda an gina shi a tataccen ilimi. To wannan tataccen ilimin ne sai a ebe dalilan kai sai a baka madarar ilimin wadda ita ce za ta amfane ka. To yake cewa abubuwan da Imam Malik ya dogara da su wajen cirato mana hukunce-hukunce na shari'a abubuwa ne yake cewa sun kai guda 500. To kaga wannan yana nuna ma cewa duk abun da aka ce ya kai har 500 to kasan cewa abu ne wanda ba na wasa ba, abu ne wanda dalili ne mai ƙarfi, hujja ce wanda take mai ƙarfi. To ɗaliban shi su ne suka yi ƙoƙari su cirato mana menene abubuwan da al-Imam Malik ya zanki dogara da su a wajen cirato mana hukunce-hukunce na shari'a ta musulunci. Yana daga cikin abun da Imam Malik ko mazhaba ta Malikiyya take dogaro a kan shi a wajen cirato hukunci shine Al-Qur'ani mai girma, saboda shi Al-Qur'ani mai girma ya tattaro dukkanin abun da ya shafi shari'a mai girma. Babu yadda za ka yi magana akan shari'a ba tare da ka ce Al-Qur'ani ba, kuma shi Al-Qur'ani shine tushe na wannan addinin namu, kuma shi ne abinda malamai suke ce ma ayatul risala, shi ne abinda Allah maɗaukakin sarki ya sabkar daga sama, ya sabkar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi domin a yi mana hukunce-hukunce na shari'a ta musulunci. Amma wasu daga cikin malaman magana wanda ake ce ma al-mutakallimuna ko al-jadaliyuna su suna ganin cewa kawai al-Qur'ani lafazi ne da ma'ana, babu wani abu da dan adam zai iya ciratowa na hukunci daga ciki. Amma shi Imam Malik ya dauki al-Qur'ani cewa idan an samu dalili daga al-Qur'ani mai girma to dalili ne wanda babu wanda ya isa ya ja da wannan dalilin. Yana daga cikin abunda malamai suka yi ittifaki da shi duk abunda ake neman hukuncin shi idan aka samu aya ta Qur'ani ta yi bayani akan wannan hukuncin to zaka kowa ya sallama, saboda shi Al-Qur'ani mai girma shine shakundun wanda ake dogara da shi a wajen kafa hujja ta addinin musulunci. Yana daga cikin maganganu da ake rawaitowa daga Imam Malik yana cewa Al-Qur'anu makhluqun, yana cewa duk mutumin da yake cewa bi anna Al-Qur'ana makhluq, duk mutumin da yake cewa Al-Qur'ani halitta ce ta Allah madaukakin sarki yake cewa fa huwa zindiqun, yace wannan mutumin zindiqi ne yajibu an yuqtal, yana cewa wannan mutumin ya kamata a kama shi a kashe shi, saboda Al-Qur'ani mai girma ba halitta bace ta Allah. Al-Qur'ani mai girma bayani ne na hukunce-hukunce na ayoyi da abun da ya shahi lamari na addinin musulunci. To Imam Malik ko ko mazhaba ta Malikiyya yana daga cikin abun da suke dogaro da shi a wajen kafa hujja shine Al-Qur'ani mai girma. Misali yanzu idan ka dauka abun da ya shahi giya, Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah yana cewa da giya da wa'annan abubuwan da suka shafi dangi na giya, Allah yana cewa kazamta ne daga cikin aikin shaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, to ku guji wannan koda ko za ku rabauta ko ko tabbas za ku rabauta. To kaga idan za ka tambayi mazhaba ta Malikiyya menene hukuncin giya, sai ya ce ma haramun ne ba tare da ya kawo ma wannan ayar ba, saboda ita ayar ita dalili ne mai nuna cewa wannan aiki na shan giya ko na mu'amala da ita abu ne wanda yake haramun ne. To haka malaman Malikiyya suke yi, sai su cirato mana hukunce-hukunce daga Al-Qur'ani mai girma. Haka sallah, za ka ji yana ce maka sallah wajibi ce ga mutumin da yake musulmi yake mai hankali, to ina ya samu wannan dalilin? Za ka ga cewa yana da dalili mai ƙarfi daga Al-Qur'ani. Allah yana cewa a cikin suratul Baqara, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitina. To kaga shi ko idan ya zo ma bayani sai ya ce maka sallah wajibi ce ga duk mutumin da yake da yake alhamdulillah, sai ya ce ma sallah wajibi ce ga duk mutumin da yake musulmi kuma mutumin da yake mai hankali ne. haka idan ka doka azumi Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma wa'anda suka gabace ku la'allakum tattaquna saboda ku samu takawa to wannan shine ire-iren wa'annan dalilan su ne suke cira cewa sai kaji sun ce ma kaza wajibi ne ko kaji sun ce ma kaza haramun ne ko kaza mubah ne ko wani abu da ya kama da haka abu na farko da mazhaba ta malikiya suke dogaro akan shi wajen cira to mana hukunci shine alqur'ani mai girma abu na biyu wanda mazhaba ta malikiya take dogaro da shi a wajen cira to mana hukuncin shari'a shine hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kankan shi al-Imam Malik babban malami ne a cikin ilimi na hadisi malaman hadisi sun sallama cewa idan dai Malik ya rawaito hadisi to hadisi ne wanda ya inganta sun sallama cewa mutum ne wanda yana da ido a cikin ilimi na hadisi bal ma idan aka samu a cikin isnadi akwai Imam Malik suna ce mishi as-silsilah zahabiyya suna ce mishi yanda kasan sarka ce ta zinari to kaga wannan abu ne wanda yana da matsayi sosai suna cewa asahul isnad an malikin an nafi'in an ibnu umar an anas an malikin an anasin an malikin an nafi'in an ibnu umar idan dai imamu malik ya gitto a cikin hadisi daga nafi zuwa ibnu umar to suna cewa wannan yana daga cikin ingantaccen hadisi wanda ake amfani da shi a cikin cirato hukunce-hukunce na shari'a to yana daga cikin abin da imamu malik yake dogaro akan shi shine hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka imamu malik yana daga cikin mutanen da suke amsan alhadisul mursal idan aka ce alhadisul mursal shine hadisi wanda tabi'i ya dangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu misali an anas maimakon ya ce an anas an ibnu umar sai anas ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul kaga ya cire sahabun da ke akwai tsakaninsu to wannan shine ake cewa alhadisul mursal to haka imam malik yana unhani da irin waɗannan hadisan su da yawa a cikin littattafan shi musamman al-muwatta za ka ga cewa yana aiki da irin waɗannan hadisan sosai a cikin littafin sa yana daga cikin kafa hujja da hadisi da al-Imam Malik yake yi kamar yanzu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza uqimatus salah fala salata illa al-maktuba idan aka tada sallah to babu wata sallah da mutun ya kamata yi in dai ba sallah bace ta farilla sabanin mutanen mu zaka ga wani an tada sallah amma yana kokarin sai ya yi da nafila kana cikin nafila da liman yazo fala salata illa al-maktuba kawai ka salamce ka bi liman to kaga wannan hadisin sai a cira to hukunci daga cikin shi cewa idan dai liman ya zo an tada sallah to babu wata sallah da za a in ba sallah ta nafi in ba sallah ta farilla ba to irin wa'annan al-Imam Malik so da yawa yana dogaro da irin wa'annan hadisan domin ya tabbatar mana da hukuncin wani abu haka in ka doka hadisin zakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin Abdullah ibn Umar Allah yana cewa buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar a ƙarshe manzo Allah yake cewa wa ita iz zakah da ba da zakka to wannan jumlar da ta zo da ba da zakka sai Imam Malik ya ciro hukunci daga cikin ta yace fa ba da zakka abu ne wanda yake wajibi ga mutumin da yake da wasu kuɗi kuma ga mutumin da kuɗin nan suka kai wani lokaci sai a fudda musu zakka to galiban ma idan kaji cewa sun ce ma abu wajibi ne ko abu haramun ne ko abu kaza to ba wai sun fada ne a molanka ba suna da babban dalili wanda suke dogaro akan shi haka hadisi na arwalla hadisin Abu Huraira hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda Allah baya karban sallar dayan ku a lokacin da yayi hadasi a lokacin da ya fitar da wani abu wanda zai warware mishi arwalla sai lokacin da ya sake sabo arwalla to kaga a ire-iren waɗannan hadisan sai ka samu cewa Imam Malik sai ya ce maka duk mutumin da yayi sallah ba tare da arwalla ba to wannan sallar babu ita to kaga wannan hadisi ne shi kuma ya hoshe ma hadisin sai ya cirato ma hukuncin ba tare da ya gaya maka ba ga hadisin saboda ya sauƙaƙe ma dalibin ilimi yana daga cikin abu na uku wanda mazhaba ta malikiya suke gina hukunci da shi shine abinda ake ce ma amalu ahlil madina aikin mutanen madina mun sani cewa madina gari ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira a ciki ana ce mata darul hijira kuma akwai surori da dama wa'anda sun sabka da hukunce-hukunce da dama wanda sun sabka a garin madina bal galiban ma in ka dauki surori zaka ga cewa duk surar take makkiya ce akwai wahala ka ga wani hukunci a cikin ta zaka ga cewa tana magana ne akan tauhidi tana magana ne akan shirka amma idan kana neman hukunce-hukunce galiban ma zaka same shi ne a cikin ayoyi wa'anda suke madaniya ne to yana daga cikin abin da Imam Malik yake kafa hujja da shi shine aikin mutanen Madina saboda annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira kuma Allah ya sabkar da wasu surori a ciki kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zamna tare da manzo Allah a garin Madina dan haka Imam Malik yana ganin cewa sahabban manzo Allah su suka yi kowa fahimtar addini kuma su suka yi kowa sanin addini dan haka aikin su yana daga cikin abun da za a kafa hujja da shi yana daga cikin abun da al-Imam Malik ya rubuta zuwa ga Al-Layth ibn Sa'ad yana cewa innan nasa taba'un li ahli al-Madina yana cewa ai mutane suna kokoyen mutanen Madina ne allati ilaiha kanat al-hijra wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira wa biha tanzala al-Qur'an yana cewa kuma a garin Madina ne Allah madaukakin sarki ya sabkar da wasu ayoyi daga cikin al-Qur'ani mai girma yana daga cikin abun da Imam Malik yake kafa hujja da shi a cikin aikin mutanen Madina mutanen Madina sun kasance lokacin zakata ta fitr lokacin zakata fitr ba su hudda zakata sallah karama ba su hidda dukiya su bada suna doka abinci ne su ba mutum to shi yasa Imam Malik in ya zo irin wa'an ga masalolin sai ya ce maka a'a zakatul fitr ba kudi za ka doka ba abinci za ka doka ka bada saboda ya tardo mutanen Madina suna yin wannan aikin kuma su mutane ne wa'anda sun yi kowa sanin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hukunce-hukunce yana daga cikin misali na biyu da al-Imam Malik yake aiki da shi akan aikin mutanen Madina shine misalin mutanen Madina sun kasance suna yin sallah a tare kamar yadda muke yi anan ana yin sallah ne a tattaro sai a tada sallah to Imam Malik idan ya zo sai ya ce maka wajibi ne mutum ya yi sallah a cikin mutane in dai ba da larura ba idan ka tambaye shi me dalili sai ya ce ma saboda mutanen Madina sun kasance suna wannan abun tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da shi Imam Malik din yake raye to wannan yana daga cikin abubuwa da al-Imam Malik yake cirato hukunci daga aikin mutanen Madina yana daga cikin abu na hudu da Imam Malik yake amfani da shi a wajen cirato mana hukunci na shari'a shine maganar sahabi idan ga wata mas'ala babu aya a cikin wannan mas'alan mas'ala karara amma babu aya to Imam Malik yana dokan maganar sahabi idan yaji sahabi ya ce najin manzon Allah yayi kaza ko naga manzon Allah yayi kaza amma babu aya to Imam Malik yana amfani da wannan magana ta wannan sahabin domin ya kafa hujja da ita amma sharadin kafa hujja da maganar sahabi a wurin da babu aya sai ya kasance cewa sahabin wani bai saba mishi ba misali wannan sahabin yace ni naga kaza wannan sahabin yace ni naga kaza manzo Allah yayi kaza su bada labari daban-daban kuma babu aya tabbace a ciki to Imam Malik baya kafa hujja da wannan abin saboda abu ne wanda an samu sabani a ciki amma da za a samu sahabi yace naji manzon Allah yace kaza kuma dukkanin sahabbai su ce eh haka ne amma babu aya to Imam Malik sai ya kafa hujja da wannan abun yace wannan abu ne wanda ya kamata a yi aiki da shi a cikin shari'a ta musulunci amma da za a ce ga mutanen Madina sun yi aiki ga maganar sahabi to Imam Malik yana barin maganar sahabi sai ya doki magana ta mutanen Madina misali abinda babu aya karara mai bayani akan shi sai aka samu mutanen Madina ga yadda suke yi aka samu kuma wani sahabi ya faɗi wata magana mai saba ma aikin da mutanen Madina suke ce, Imam Malik yana barin magana wannan sahabin sai ya dauki maganar mutanen Madina. Misali anan kuma shine Umar radiyallahu ta'ala ta kara tabbata a gare shi lokacin da yayi sallah yana akan minbari, lokacin da yake akan minbari ranar Juma'a sai ya karanta wata aya wadda akwai sajada a ciki, sai Umar ya sabko da Umar ya sabko sai ya zo kasa yayi sajada sai ya koma a minbari ya ci gaba da huduba. To kuma sati mai kewaye da ya kewayo Umar yana huduba kuma sai ya karanta wata aya wadda akwai sajada a ciki. To mutane sun doka irin na wancan satin ne, sun tashi domin su je su yi sujuda, sai ya ce musu ala rasulikum, ya ce a ku zamna, yake cewa inna allaha lam yaktuba ha alaina, yake cewa Allah bai rubuta mana cewa wajibi ne mu yi sujuda ba, illa an nasha sai mun ga dama. Falam yasjud wa mana'ahum an yasjudu, Umar bai sujuda ba kuma ya hana sahabbai su yi sujuda. To Imam Malik idan ya zo a irin wa'annan abubuwan sai ya ce laysa al'amal, yake cewa babu aiki akan shi, ala an yanzila al-imam idha qara'a as-sajdata 'ala al-minbar, sai ya ce to liman idan yana huduba ya karanta aya ta sujuda to ba dole bane sai ya sabko daga minbari ya zo yayi wannan sujudan ya koma sama minbari ya ci gaba da huduba. Saboda me yasa? Saboda aiki na mutanen Madina. Umar ya kasance yana daga cikin mutanen da suka zamna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina, shi yasa irin wa'annan mas'alolin wanda babu aya akai Malik yakan daukan magana, yake daukan aiki na mutanen Madina sai ya bar maganar sahabbai. Duk da wani sahabin yana ganin cewa idan liman ya karanta aya ta sujuda alhali yana huduba zai sabko dole ya sujuda sannan ya koma ya ci gaba da huduba. To Imam Malik sai ya bar maganar ta wannan sahabi sai ya dauki aikin da ya tarro mutanen Madina suna yi, saboda yana da tabbas cewa mutanen Madina idan sun yi aiki a cikin addinin musulunci aiki ne wanda suna da hujja akan shi. Haka Imam Malik da za a ce ga mutane sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi maganganu da dama akan wani abu, misali wannan yace yana ganin kaza, wannan yace yana ganin kaza, wannan yace yana ganin kaza, sai ya zamanto a cikin mutanen nan uku akwai mutumin Madina. To Imam Malik yana daukan mutum maganar mutumin Madina ya bar ta saura, lokacin da Allah yake cewa hafizu ala salawati was salatil wusta, ku kiyaye akan sallah da sallah ta tsakiya. To anan sahabban manzo Allah sai suka yi sabani, Zaid ibn Sabit sai yake cewa as-salatu al-wusta ita ce salatu az-zuhr, Ali ibn Abi Talib da Abdullah ibn Abbas idan Allah ta kara tabbata a gare su kuma suka ce as-salatu al-wusta, sallah ta tsakiya ita ce sallah ta as-subah. Amma kuma sai Imam Malik sai ya dauki magana Ali, ya dauki magana Ibn Abbas, sai ya ce ahabbu ma sami'tu ilayya fi dhalika, yake cewa yana daga cikin abin da na hiso shine maganar mutanen Madina. Misali da za a ce mutum uku su yi magana, wannan ya fassara abu kaza, wannan ya fassara kaza, amma cikin wannan fassara guda uku akwai maganar mutumin Madina. To Imam Malik yana daukan mutunan maganar Madina sai ya bar ta saura, saboda yana ganin mutanen Madina mutane ne wanda sun yi mutane iya addini kuma sun rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin abunda Imam Malik yake dogaro da shi wajen cirato mana hukunce-hukunce shine abunda ake cewa al-masalihul mursala, maslahohi wanda suke a sake. Misali abunda babu aya akai, babu hadisi akai, amma abu ne wanda al'umma za su ci amfanin shi, to wannan ana ce mishi al-masalih al-mursala. Wannan yana daga cikin abun da Imam Malik yake kafa hujja da shi. Misali yanzu idan ka dauka wannan al-Qur'ani da aka tattara, za ka ga cewa babu aya da tace a tattara al-Qur'ani a waje guda, za ka ga cewa babu hadisi da yace a tattara al-Qur'ani ya kasance waje guda. Amma tunda abu ne wanda mutane za su dogara da shi, to babu matsala sai a kafa hujja da shi. Yana daga cikin misalin irin wannan kamar gina makarantu, kaga babu wata aya karara ko wani hadisi karara da yace dole a gina makaranta, amma kaga ana yi saboda yana daga cikin maslaha da mutane za su amfana da shi. Misali gina likitoci, gina likita, kaga wannan babu aya ko hadisi mai cewa a gina likita, amma za a yi kuma ba a saba ma Allah ba saboda yana daga cikin abubuwan da za su sauƙaƙe ma mutane su yi rayuwa. Yana daga cikin abun da shidda wanda al-Imam Malik yake ƙoƙarin ya cirato mana hukunci daga shi shine al-qiyas, shine a hada wani abu da yake da hukunci da wani abu da bai da hukunci. An tambaye shi a cikin littafin shi al-Muwatta, aka tambaye shi macen da take haila sai ta yi tsarki amma kuma bata samu ruwan da za ta yi tsarki da shi ba, shin za ta yi taimama koko ba za ta yi taimama ba? Kaga anan babu aya karara mai cewa mace mai haila idan bata samu ruwa ba ta yi taimama, babu hadisi karara. Amma Allah madaukakin sarki yana cewa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba, sai ba ku samu ruwa ba to ku samu bagire mai kyau, sai ku yi kokari ku yi wannan tsarkin da shi. To kaga Imam Malik sai ba da amsa cewa maccen da take haila ta yi tsarki ba ta samu ruwa ba za ta iya taimama ta yi sallah. To kaga wannan shine ake ce ma qiyasi, sai a hada abun da yake da aya karara da abun da bai da aya karara. Misali da wani zai zo ya ce ma ka bani aya mai nuna cewa ta ba haramun ci, kaga babu aya karara mai nuna cewa ta ba haramun ci, babu hadisi karara mai nuna cewa ta ba haramun ci. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu musqirin haram, koko Allah madaukakin sarki yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kada mutun ya jefa kanshi a cikin halaka. To kaga shan taba kuma yana daga cikin abun da zai sa mutun ya jefa kanshi a cikin halaka. To irin wa'annan abubuwan wanda babu aya karara akan su, babu hadisi karara akan su, Imam Malik yana gwama su da abubuwan da suke da aya ko hadisi karara domin ya cirato hukunci daga cikin wannan. Yana daga cikin abu na bakwai wanda al-Imam Malik yake kafa hujja da shi a wajen cirato hukunta shine abinda malamai suke ce masaddud dara'a. Misali abinda zai kai zuwa ga banna, to wannan abu koda abu ne wanda shari'a ta yarda da shi ana hana shi. Misali yanzu lokacin da ake yaki sai a hana saida makamai, to kaga saida makami abu ne wanda mubah ne, shari'a ta yarda da shi, amma saboda fitina ta yi yawa kada a saida ma kowa, mu danki zuwa muna kashe junan mu, to sai a hana saidawa. To wannan yana daga cikin abun da ake ce masaddud dara'a. Shi kuma saddud dara'a ya kashi kusan kashi biyar, amma malamai sun yi magana akan kashi ɗaya wanda shine yafi zama muhimmi, shine duk abun da zai kai zuwa ga banna, wannan abun koda mubah ne to ya kamata a ce mutun ya bar shi. Allah madaukakin sarki yana cewa wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Allah yana cewa kada ku zagi, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah, kada ku zagi mutanen da suke bauta ma wani abu wanda ba Allah ba, fayasubbullaha adwan bighairi ilm, idan ka hadu da shi ka zagi abun da yake bauta ma shi ma sai ya zagi Allahnka. To kaga ka wulakanta shi da shi da abun da yake bauta ma abu ne wanda shari'a ta yarda da shi, amma saboda kan matsalan ta kai ga cin mutunci ga Allah madaukakin sarki sai aka hana ka. To wannan yana daga cikin abun da ake ce masaddud dara'a, yana daga cikin saddud dara'a. Misali mutun ne yake shan giya, kaga a hana shi ya sha giya wannan abu ne mubah, abu ne wanda shari'a ta yarda da shi, amma idan kuka hana shi ya sha giya zai zo mutane suna sallah ya zo ya watsa tara. To kaga bannar da zai abkar haggwanda a bar shi a cikin mayan shi ya yi sauki, da kuma a hana ya shan giya kuma ya dauki makami yana soke mutane. To wannan shine abun da ake ce masaddud dara'a. Misalin saddud dara'a shine kamar mutumin da zai yi qiyamul layl, shi idan yayi raka'a biyar to tana ba shi damar ya je ya kwanta ya dan huta ya samu sallar asuba, amma sai ya zo ya raka'a 13 sai ya je ya yi ta kwana kuma ya ki samun sallar asuba. To kaga wannan sai ya sauƙaƙa ma kanshi, abinda yake mubah ne sai ka rage saboda ka samu kada ya sa ka yi banna sallah ta wuce ka a cikin jami'i. Wannan yana daga cikin abinda al-Imam Malik yake kafa hujja da shi a cikin cirato mana hukunce-hukunce na Al-Qur'ani mai girma ko hukunta na abun da ya shafi fiqh. Yana daga ciki abu na takwas wanda Imam Malik yake cirato hukunci daga ciki shine al-ijma, duk abun da malamai suka tattaru suka yarda cewa abu kaza haramun ne to Imam Malik shi ma yana mara musu a tahi, misali yanzu idan ka dauka sallah dukkanin malamai sun yarda cewa sallah wajibi ce to Imam Malik yana mara musu sai a tafi yana daga cikin abu na tara wanda Imam Malik yake amfani da shi a wajen cirato mana hukunce-hukunce na fiqihu shine abunda suke ce ma al-istihsan misali abu ne yana da dalili guda biyu akwai dalili mai karfi akwai dalili mai rauni to sai a dauki dalili wanda yake mai karfi sai a bar dalili wanda yake mai rauni ne misali mas'ala ce kana so ka kawo hadisi mai tabbatar da wannan mas'ala sai aka samu akwai hadisi wanda yake da'ifi ne aka samu akwai hadisi wanda yake sahihi ne to sai ka dauki abin da yake hadisi ingantacce sai ka bar hadisi wanda yake ba ingantacce ba misali anan da zaka zo wajen yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi waɗanda suke ingantattu ne wajen yaba manzon Allah akwai hadisi kuma waɗanda hadisi ne waɗanda na ƙarya ne to kaga ka dauki abin da yake shine ingantacce ka bar abin da yake ba ingantacce ba wannan Imam Malik yana daga cikin abin da yake amfani da shi a wajen cirato mana hukunce-hukunce na addinin musulunci abu na biyu ko abu na uku da nake so na yi magana akan shi shine wannan malamin mai wannan littafin wanda ake ce mishi Abdul Bari Al-Ashamawi sunan shi shine Abdul Bari Ahmad bin Abdul Ghani bin Atiq bin Sheikh Hassan Abu Naja Al-Ashamawi Al-Qahiri Al-Azhari Al-Maliki wannan shine cikakken sunan wannan malami wanda ya wallafa mana wannan littafi wannan malami yana daga cikin malamai waɗanda suka rayu a ƙarni na 10 na hijira kuma wannan littafin nasa da ya wallafa yana daga cikin littattafai na farko da aka yi su akan irin wannan tsarin domin a bayyana ma mutane abin da ya shahi fiqihu a bayyana ma mutane abin da ya shahi addinin su wannan malamin Abdul Bari Al-Ashamawi kusan yana daga cikin malamai wanda kusan labarin su ya bace a cikin littattafai zaka yi ta bincika littattafai ba zaka iya samun takamaimai labarin su ba ina ya rayu ina ya karatu su waye malaman shi zaka samu wannan abu ne wanda yana da karamci a cikin littattafai na sira amma dai al-Imam As-Sakhawi a cikin littafin shi Ad-Dawu'ul Lami ya kawo mana nasaba ingantatta ta wannan mutumin shine kamar yadda muka faɗa sunan shi Abdul Bari Ahmad bin Abdul Ghani bin Atiq bin Sheikh Hassan Abu Naja Al-Ashamawi Al-Qahiri Al-Azhari Al-Maliki wannan malami ba a san shi ba da wasu littattafai da ya wallafa masu yawa yana daga cikin littafin da yake yawo a cikin hannun mutane shine wannan matanin nasa da ya wallafa amma sauran littattafan shi Allahu a'lam yana da sauran littattafai wanda ya wallafa koko yayi su amma sun bace a hannun tarihi saboda da dama daga cikin littattafai an yi su amma Allah madaukakin sarki ya sa wa'annan littattafan sun bace a tarihi wanda babu su sai dai ka samu wasu malamai suna cewa na hakaito daga malam wane to wannan yana nuna cewa sun yi littattafai amma littattafan sun bace a hannun tarihi yana daga cikin abu na ƙarshe wanda za mu yi bayani a kan shi malamai na mazhaba ta malikiya suna da wasu mustalahat da suke aiki da su wanda yana da kyau ɗalibin ilimi ya san waɗannan mustalahat ke a wani tari za ka ji sun ce ash-shaykhu sai a yi shiru idan aka ce ƙala ash-shaykhu wata ran zan tambaye ku idan aka ce ƙala ash-shaykhu malam Ibrahim zan tambaye ka wane ne ash-shaykh to idan ka ji sun ce ash-shaykh an yi shiru ana nufin da shi Ibn Abi Zayd al-Qayrawani wannan malamin da yake da risala idan ka ji sun ce ash-shaykhu ya ce to suna nufin da shi malam mai risala ya ce shi kuma malam mai risala sunan shi Abdullahi Abu Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Zayd al-Qayrawani an haife shi a garin Tunis an haife shi a shekara ta 310 hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin manyan malamai na wannan mazhaba da ake ce mazhaba ta malikiya bal ma suna ce mishi malikun al-asghar suna ce mishi maliku dan kararrami saboda yana da ilimi a wannan mazhaba ta malikiya a wani tarin zaka zo kuma sun ce qala shaykhani zaka ji an ce shehu guda biyu sun ce to da aka ce shehu guda biyu sun ce ana cewa na farko shine Ibn Abi Zayd wannan idan aka ce qala shaykhani ana nufin da shi Ibn Abi Zaid da Al-Qabisi الإمام القابسي شيكم سونا شعب الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري وانا سونا شيني وانا شيكم أن أفش أشكارة تدري أكو دا إشرين دا هدو يا رسو هجراتنا دا شكارة تدري هدو دا أكو فوانا إدان كاريو سنتي الشيخان أنا نفن دا شي ابن زيد دا القابسي أواترانا كما ذا كاريو سنتي قال القريناني Abu kanai guda biyu alqarin a yaren larabci shine aboki ga yacin inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa qala qarinuhu rabbana ma ataqaituhu walakin kana fi dalalin mubin to wataran zaka ji sun ce qala alqarinani abokanai guda biyu sun ce idan aka ce alqarinan suna nufin da shi ashhab da ibnu nafi ashhab sunan shi ashhab bin abdul aziz alqaisi alja'di almaliki wasu malaman suna cewa sunan shi miskin amma dai ya yi shahara da sunan shi wanda ake ce mishi ashhab shi kuma ashhab ya rasu shekara tana 200 hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana 200 da shekara 4 shekara ta 204 a wannan shekara ya rasu shi kuma ibnu nafi ana ce mishi abdullahi ibn nafi as-sa'ighu shi kuma wannan yana daga cikin abin da qadi iyad ya kawo cikin tarjuma shi ya kawo tarjuma shi da labarin shi a cikin littafin shi al-madarik to shi ibnu nafi ya rasu ne shekara ta 206 shi ashhab ya rasu shekara ta 200 ya rasu shekara ta 204 shi kuma ibnu nafi ya rasu shekara ta 206 to shi yasa ake ce musu alqarinani kusan mutane ne wanda sun rayu tare kuma Allah ya karbi rayuwarsu kusan lokaci guda to a wani lokacin kuma zaka ji sun ce qalal akhawani abokanai guda biyu sun ce to idan suka ce akhawan ana nufin da shi mutum biyu mutum na farko shine muttarif zaka karanta shi bi kasrir ra'i da shadda akan ra sai ka ce muttarif shi kuma sunan shi Muttarif ibn Abdullah bin Sulaiman bin Yasar wannan shi al-Muttarif da ne ga yar uwar shi Imam Malik wanda ya rasu shekara tana shekara 220 idan suka ce al-Akhawan gudan kuma ana nufin da shi Ibn al-Majishun Ibn al-Majishun shi kuma sunan shi Abdullah Abdul Malik Ibn al-Majishun shi kuma ya rasu shekara tana 212 kaga su ma wannan kusan sun rayu a lokaci guda kuma Allah ya karbi rayuwarsu a lokaci guda tsakanin su dukkanin shi shekara 8 ce da rasuwa abinda yasa ake ce musu al-akhwan da muttarif da ibn al-majishuna saboda kusan fatawarsu tana kasancewa iri guda ne idan ka je wajen muttarif yamma fatawa kada wajen ibn al-majishuna sai ka samu fatawan nasu iri guda ne kai ka ce sun hada baki ne ko kai ka ce magana guda ce suka yi amma abu ne wanda tabbatacce ne a mazhabar ta malikiyya idan suka ce al-imam ka ji an ce qala al-imam an yi shiru ana nufin da shi abdullah ibn muhammad ibn ali ibn al-maziri wannan malamin ya rasu shekara hijira tana da shekara 536 yana da babban littafin shi da ake cewa Idahul Mahsul kuma yana da rubututtuka da dama da ya a cikin fanni na adabi to idan ka ji sun ce al-imamu ana nufin da shi al-maziri haka kuma idan ka ji kana karatun dattafai na fiqhu ka ji an ce ar-riwayatu riwayoyi daban-daban to ana nufin da shi maganar Imam Malik wata ran zaka ji suna cewa asbatatir riwayatu koko fi ma nuqila fi riwayati to wannan yana nuna ma cewa maganganun Imam Malik sune ake tattarawa sai a ce musu ar-riwayat a wani sa'in kuma zaka ji malaman suna cewa al-aqwal to galiban ma idan kai sun ce al-aqwal ana nufin da shi manyan malamai na malukiya na farko idan suka yi magana to sune ake tattarawa sai a ce al-aqwal a wani sa'in kuma zaka ji sun ce al-ittifaq a mazhaba ta malikiya idan aka ce ittafaqa an yi ittifaqi to ana nufin da shi mutanen mazhaba ta malikiya sun ittifaqi akan abu misali yanzu da za ka karanta littafin fiqh sai ka ji an ce al-ittifaqu ai an yi ittifaqi to mas'ala ce wadda dukkanin malaman sun yarda babu wanda ya saba saboda har cikin malaman na malikiya su ma suna sabawa wannan yace ina ganin kaza, wannan yace ina ganin kaza. To idan aka samu mas'ala wadda ba su yi sabani ba, wannan ita ce ake ce ma al-ittifaqu, dukkanin malaman sun ittifaqi akan ta. A wani sa'in kuma idan kana karanta littattafan malikiya zaka san ce al-ijma'u shine abinda mutane sun tattaru sun yarda da shi. Idan aka ce kuma al-ijma'u ana nufin da shi dukkanin mazahib arba'a, dukkanin mazhabobi guda hudu sun yarda da wannan abu. Misali yanzu in ka dauka wajibcin sallah, to malaman malikiya ba su cewa al-ittifaqu, za su ce al-ijma'u, saboda dukkanin malaman sun yarda da cewa sallah abu ne wanda yake wajibi. Haka idan kana karatu littattafai na fiqhu na malikiya sai ka ji sun ce wakariha, koko misalin wakariha ya kyamaci ko wastahabba ya so, koko wa mana a ko ya hana, amma idan ka ji an ce kariha ya ki kuma ba a gaisu nan wani ba, to ana nufin da shi al-imamu malik, da abinda ka ji sun yi isnadin shi amma ba a gai mutumin ba, to wannan suna nufin da shi al-imamu malik. Akwai da yawa daga cikin abubuwan da malaman suke amfani da su. Wani sa'in suna amfani da rumuz, za ka ji wani sa'in ana amfani da harafi shi kadai, a rubuta kafin kawai a wuce, to ita ma akwai abun da take nufi. Wani sa'in kuma za ka ga an rubuta mimun da ya'un an wuce, to shi ma akwai abun da yake nufi. Shi ma idan Allah madaukakin sarki ya kai mu a wani lokaci za mu yi bayani akan wannan abunda muka faɗa na daidai. Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada. Abunda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.